What? Dubstyle Entertainment. Fresh on top.
Why now?
Slightin' never.
Stanzi Flex Lord. Super, super. We are superstar. Double star. Superstars. We are superstars. We are superstars. Everywhere, all star. Superstars. Super, super. 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 We are superstars. Super, 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 super.
Purchase
your chest. Super, super. Tonight she go say they can get guy with a bullet go far. Fresh on top, yaro my fear, into my car. When I you call on, I'm a yaring as a mama sleeper. Yaring and I'm a sleeper. I am the master, yaro get me bunker. When I'm water, I dwell in my book, there's a one calendar. They wanna talk to me since yaring and I'm the wonder. I didn't yake, babu my salmon, I leave her. I know some zakutina. Scandal quicker in a buy, she is a kutina. Kuma yaring, I buy the husky one. Be a magana, a bayan, a babu, what a gila. I'm a super bana gani gwala gadena harara. Ina de pachi de zara male mezen de harira. Always I'm free, male mi ima dega Allah. Uwana wene ayaran kusambay de wate illa. Agode wa Allah, shalimi kena samariba.
Super, super, we are superstar, double star, superstars. We are superstars, we are superstars. Everywhere, all star, superstars. Super, 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 super. We are superstars. Super, 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 super. We are superstars.
Aisa chengon Thomas Ifani. Kaji ne kasan ni balai ne. Banchun tuo imbabu nama ne. Tafun ina ine daban daban ne. Ni ake sauraro kota inani. Malari city ai kasan gidane. Na fito ne danna bas kala ne. Ina waje zasu bani guri ne. Kagan ne kasan ina da ani ne. We are superstars ne ako inani. Satin on top na san kugani. Dado respect una inani. Jinin jiki na ina da FPS. I'm loving her forever and ever. Yaro na keda yau ni ne fitina. Killing the beat like John Zaki. Bana jin magana ko akan aiki. Sun ji ni ne suna bani maiki. Ba wani rufa rufa game ne is over. Kowa ya sani baiwa ce from God. Sun ji haushi ne cause we are selected.
Super, super. We are superstar, double star, superstars. We are superstars, we are superstars. Everywhere, all star, superstars. Super, 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 super. We are superstars. Super, 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 super.
Purchase your tracks.
We are superstars. Superstar maza jane double star. Muna kai suna gani kaman ba za mu kai ba. Hala ne gata mu hisa wa hero ya tsayar mana kafafu. Daren mun zauna cikin gari ake ta jin mu. Ni da gayu na faga shi yanzu mun zama kamar layi a gari. Ko ta ina fa mun fara yanzu har muna ta meke. Wasu ya chosen talent baiwa ne daga Allah. Gashi yanzu mun ji muna gani kuma babu end. Non stop kaman jini a cikin jiki babu tsayawa. Ake kawai muna kai kaman kai da wuya. Mun yi sama we don't fly kaman tsuntsune a sama. Guest star, Allah shine gata mu, double star ni aina sara. Super, super, we are superstar, double star, superstars. We are superstars, we are superstars. Everywhere, all star, superstars. Super, 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 super. We are superstars, super, 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 super. We are superstars.